أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. Yau Juma'a 21 da watan Zulhijja shekara ta 1443 Hijiriyya, wanda ya dace da 22 da watan 7 shekara ta 2022 miladiya. Zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka, shine Al-Jami'us Sahih na Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Muna cikin Kitabus Salah, a cikin Kitabus Salah muna kitabun Waqitu Salati wa Fadliha, babi na goma sha tara. Makahin mu hara shi da kuma ta fa'ida da zan mu karanta. Fa'ida ce hadisiyya. Malaman hadisi akwai mas'alar da suke tattauna akan sha'anin hadisi gabaki ɗayan su sahihai wanda suke babu tikrari. Dan saboda duka ayi hadisi hadisi gabaki ɗaya suna da tattauna su sanannu wanda sune kutubul masadir na hadisi banda su babu wasu. Tun aka lissafa a cikin littattafan wannan malamai sun tsaya sun karance su, karanta ta hutar hankali sun fahimci sun huddo hadisai sahihai adadi gabaki ɗayan su guda nawa ne, gabaki ɗaya wanda babu abun nan daidai gwargwadon da malamai suke kasa su. In an ce sahihai ana ne hatta hasan a ciki yana ce. To malamai sun yi saɓani akan adadin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam da suke sahihai. Rinjayayyen magana ita ce wadda Ibn Hajar al-Asqalani ya faɗa a cikin An-Nukatu al-Ibn Salah. Ya ce Abu Ja'far Muhammad ibn al-Husayn ya ambata cikin littafin shi al-Tamyiz daga Shu'ba da Sauri da Yahya ibn Sa'id al-Qattan da Ibn Mahdi da Ahmad ibn Hanbal da wasunsu, wanda wannan su ne jagorori a cikin su ne duwatsu cikin ilimin hadisi. Suka ce dukkansu hadisai masu sanadi sahihai daga Annabi alaihi salatu wassalam ba tare da tikrari ba hadisi 4400 ne. Hadisi 4400 ba tare da tikrari ba. Al-Hafiz Ibn Rajab a cikin Jami'ul Ulum wal Hikam yake cewa daga Abi Daud, Allah mashi rahama Abu Dauda sahibu sunan namu, yake cewa nayi duba zuwa ga hadisai masu sanadi sai ga su gabaki ɗayansu suna kewayo akan hadisi 4400 kai. Yana nihin hadisai masu sanadi. Mun sani cewa kuma hadisai idan muka nura malamai wanda ake nura da maganar su malaman hadisi sun yi ittifaki akan cewa Bukhari da Muslim duk abin da ke cikin su sahihai ne. To kuma sai aka yi lissafin hadisan da ke cikin Bukhari da Muslim sahihai wanda babu tikrari a ciki, hadisi 3000 ne ba 20. Hadisi 3000 ba 20 cikin Bukhari da Muslim, kenan 3000 ba kadan. Yace da mun sal idan ku mun sallama cewa hadisi sahihai gabaki ɗaya hadisi 4400 ne, to wannan zai nuna mana cewa Bukhari da Muslim sun tattaro hadisi sahihai na al'umma gabaki ɗaya. In an kasa guda hudu su sun dauki kashi uku, kawai kashi ɗaya ne basu huddo ba, wanda Bukhari da Muslim sun huddo su. Abinda basu huddo ba shine kawai 4400 kai, wanda mafi rinjaye abinda yayi saura kuma wanda basu huddo ba suna nan cikin sunan Tirmizi da sunan Abi Dawud da sunan Nasa'i kamar da Imam Nawawi ya ambata. Ziyadat na al-Imam Abi Dawud, karin da al-Imam Abu Dawud yayi hadisan da ma'ana Abu Dawud sahihai ne, ya huddo su, amma Bukhari da Muslim basu huddo ba. Hadisi 874 ya huddo, zancen sahihai ake. Kuma shi kuma al-Imam Tirmizi hadisan da ya huddo wanda bu sahihai, wanda Bukhari bai huddo ba, Muslim bai huddo ba, Abu Dauda bai huddo ba, shine hadisi 370. Shi kuma al-Imam an-Nasa'i Allah mashi rahama hadisan da shi ya huddo su sahihai, wanda Bukhari bai huddo ba, Muslim bai huddo ba, Abu Dauda bai huddo ba, Tirmizi bai huddo ba, hadisi 563, zancen sahihai ake. Ziyadat kuma na Ibn Majah abinda ya haɗu ya ƙara abinda kutubu khamsa sauran guda biyar da basu huddo ba, shi kuma ya yi ɗuriya akan 180, hadisi 180 ya huddo wanda su basu huddo ba wancan guda biyar ɗin. Sai kuma Ziyadat na al-Imam ad-Darimi sahihai wanda guda hadisai wanda kutubu sitta basu huddo ba, kutubu sitta wanda su dukkan su basu huddo ba sahihai ne, amma Darimi kaɗai yake banta da su shine hadisai 65 wannan shine majmu'in jumlar dukkan hadisai ziyadat kuma kutubu ziyadat dukkan su ana gane su akan abin nan al-Imam al-Haisimi ya tattara su duka wannan bayanan al-Imam al-Haisimi shi yayi littafi guda akan irin wannan ziyadat kowanne littafi zaga ana ziyadatu kaza ala kaza ziyadat akwai al-misbahu az-zajaja ala zawaid ibn majah na al-Imam al-Busairi hadisan da ibn majah ya hudu ba wai shi ba sahiha kade bai kawo hadda ifan wannan ana zancan sahiha ne shi mai abin da mai misbahu zujaja hatta da daifai ya kawo to kowanne littafi yana da ziyadat din shi ziyadatul imam abi daud ala kutubus sitta ziyadatul imam abi daud ala sahihain ziyadatul imam ibn majah ala kutubus sitta da sauran su wannan babe ne shi ma ilimi ne mai zaman kanshi wanda malamai suna tsayin kutubuz zawaid amma hadisan wanda gabaki daya wanda halak da haram take kewayo akan su wannan muna iya cewa gabaki dayan su kusan Bukhari da Muslim dukkan su sun huddo su daidai gurgurdan su a hadisul ahkam hadisi 500 daidai gurgurdan hadisul ahkam ba zancan wa'azi ba ko wanda al ahkam suke magana hadisi 500 an rawaito daga al-Imam al-Baihaqi a cikin manaqib al-Shafi'i yake cewa an tambaye al-Imam al-Shafi'i nawa ne asalin sunna hadisai na ahkam wanda ki sunna take kewayo akan su yace hadisi 500 ne sai aka ce mishi kam munurahu musan iya ilimin da Allah ya ba wannan mutanen ba wani alittahi ba a rubuce hadisai ne kawai akan shi a hardace kuma har yayi wannan bambancewa musan cewa ba a rubuce bane alittahi irin namu a hardace ne kuma har yayi musu irin wannan bambancewa hadisai 500 ne wanda ke suke a hakam suke kewayo akan su 500 aka ce mishi kam min ha inda Malik a wajen al-Imam Malik hadisai nawa adda kai na ahkam yace dukkan su sai hadisi 35 ma'ana yana nihi a cikin muwadda Malik dukkan su ya huddo su ya hadisi 35 sai aka ce mishi yace sananne ne kuma mafi yawancin hukunce hadisai hukunce da suke al-Imam Malik ya huddo su cikin muwadda kuma Bukhari da Muslim sun huddo su cikin sahihan su shi yasa ma suka rihi abun nan muwadda na al-Imam Malik dan duk abin da ke cikin muwadda al-Bukhari da Muslim sun huddo su saboda haka ne ibnu daqiqil eid yayi tsaye akan rubuta littahi na al-ahkam wanda yake madogara shi shine bukhari da muslim kadai wanda ya wadatar bai kawo daifai a ciki imamul maghrib al-imam ibnu abdul bar Allah mashi rahama cikin littahin shi at-tamhid daga wasu malamai yake cewa lam yukhrij al-bukhari da muslim ibnu hajjaj basu huddo ba hadisi ko daya wanda yake mai rauni yace wannan kadai ya isa akan sanin kimar wannan littattafai hadisan da suka kawo musnadai ba wanda suke kawo mu'allaq ba ibnu hajar ya rawaito daga ibnu abdul bar yake cewa bukhari da muslim idan sun yi ijma'i akan barin wani hadisi ba su huddo shi ba to kasancewa wannan hadisin yana da wahala ya samu hanya wadda take mai inganci ko da tana da inganci sai an same ta da illa Muhammadul Amin yake cewa dan saboda haka ne zan muga cewa Bukhari da Muslim sun tattaro dukkan hadisai asasi wanda halak da haram take kewayo akan su abinda yayi saura kadan ne wanda alqur'ani da qiyasi ana iya huddo su Al-Hakim cikin ma'rifatu ulumul hadisi yake cewa fa iza wajadta misal hazihi al-ahadis bil asanid as-sahiha ghayr mukharraja fi kitabay al-imamay al-Bukhari wa Muslim yace idan ka samu al-hadisi wanda yake masu sanadi sahihai wanda ba a huddo su ba a cikin Bukhari da Muslim to ya lazumta bincike gami da illa su da iya bincike wanda kuma wannan malamai tunin sun riga sun yi musamman ma Bukhari wanda zai huddo yayi nuni akan cewa yana da illa Hafiz Ibn Manda cikin shurudul a'imma yake cewa naji al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad ibn Yaqub al-Akhram ba malamin al-Imam al-Hakim ne ya ambata shi ma yake cewa qalla ma yafutul Bukhari wa Muslim mimma yasbutu min al-ahadith kadan ne wanda hadisai suke kubuce ma Bukhari da Muslim na hadisai tana yiwa hadisi ba wai na nihin gaba ɗaya ba ya tattaro sun tattaro su a asalin ake magana hadisi tana yiwa yana magana akan kaza hadisi ɗaya ne yana magana akan kaza sun huddo wannan ɗaya sai a same shi da hanya 20 wanda basu huddo ta amma duka dai in an hada ta magana dai abinda ake tushen abun akwai shi a ciki su sun kawo abinda ya kumshe shi kuma wannan sai da suka zamana suka yi darasa abun suka fahimce shi da suka huddo hadisan da galibin abinda al'umma za su bukata dai a cikin nan yake wanda kuma sauran bincike da sauran karatun littattafai su Sunan al-Baihaqi al-Kubra Sunan al-Kubra na Imam an-Nasa'i da sauran su manya-manyan littattafan hadisi wannan kuma dalibin ilimi ne na ilimin hadisi wanda shi dan saboda dogaro da an hudu dai ba zai ce ba sauran hanyoyin bai neman su Ibn Hazm a cikin al-Ahkam yake cewa fa man arada bi hububatil janna falyalzam li jama'a duk wanda yake son ai kofar aljanna ya shige ta to yulzumti jama'a wannan khabar kin yace ya huddo shi akan sharadin sahih sai dai yana da illa misali ne wanda wannan hadisi ne sahihi bukhari da muslim musu huddo shi amma akwai ta illa a cikin shi al-baihaqi cikin al-kubra Allah mushi rahama daga ahadisin rashimun baylul gulam al-guslim in baylul jariya yace dukkan su busu tabbata ba kamar cewa busu tabbata daga al-imam shafi'i lokacin da yake cewa la ya tabayyana li fi baylul sabiyi wal jariya fawqa min as-sunnah as-sabita shafi'i yace bawali na yaro mace yarinya da yaro karami ba ni da wani bambanci wanda yake ya tabbata a gare su cikin sunna sahihiya akan wannan ne al-imam al-bukhari da muslim suka ta hidan busu huddo shi ba cikin sahihin su duk da hadisin sahihi ne amma sun san cewa yana da wata illa wadda bai kamata ba su kawo su sayo shi a cikin wannan kin su wannan kenan shine fa'idar da malamai suka yi bayani kan cewa hadisi dukkan su wanda wannan halal da haram suke kewayo a gare su gabaki daya al-imam al-bukhari da muslim kusan sun huddo su kuma adadin hadisi gabaki daya wanda suka tabbata sahihai a cikin duniyar musulunci ba tare da tikrari ba inda tikrari ne dubunne ne masu yawa amma ba tare da tikrari ba bakin hadisi 4400 ne wanda malamai su suka yi kokarin tattara wannan fawaid ne kafin kuma mu je akwai abinda mai muhimmanci na ilimin hadisi wanda duk wanda ya san ilimin hadisi ya san kimar wannan abu shine ambatar sanadi tunda muna ta muku bayanin wannan littafi mai albarka al-Jami'u Sahih muna da sanadi zuwa gare shi to sanadin da zan zayo sanadi nawa daga gare ni zuwa har Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na rawaita wannan al-Jami'u Sahih na al-Imam al-Bukhari na farko zan ce ina rawaita wannan littafi mai albarka na al-Imam al-Bukhari daga babban malamin Mumin Ibrahim daga malamin shi Abdurrahman ibn Abdul Hayy al-Katani daga malamin shi As-Sayyid ibn Abdul Hayy al-Katani daga malamin shi Sheikh Abdullah Sukari daga malamin shi Abdurrahman al-Kasbari daga malamin shi Muhammad Zahir al-Hanafi daga baban shi Muhammad Sa'id Sumbul al-Makki shi kuma daga malamin shi Ahmad an-Nakhli al-Makki shi kuma daga malamin shi Muhammad ibn Sheikh Alauddin al-Babili shi kuma daga malamin shi Salim ibn Muhammad al-Sanhuri shi kuma daga malamin shi Muhammad ibn Ahmad al-Gaidi daga malamin shi Abiya Haya Zakariya al-Ansari babban malami mai sharhin Sahihul Bukhari yana cikin masu sharhin Sahihul Bukhari to sanadi Allah mushi rahama ya gama mu da shi da Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani ibn Hajar al-Asqalani sananne ma'abucin Fathul Bari shi kuma ibn al-Ahjar ya rawaito shi daga Ibrahim ibn Ahmad al-Tanuhi shi kuma daga malamin shi Abil Abbas Ahmad ibn Abi Talib Abil Waqt Abdul Awwal ibn Isa ibn Shu'aib al-Sijzi al-Harawi shi kuma daga malamin shi Abdurrahman ibn Muhammad ibn Muzaffar shi kuma daga malamin shi Abdullah ibn Ahmad al-Sarqasi shi kuma daga malamin shi Abdullah ibn Muhammad Yusuf al-Firabri babban marawaycin al-Jami'u Sahih na al-Imam al-Bukhari wanda yana cikin masu nuskha tasan mun yi bayani farkon darasin Sahih al-Bukhari cewa nuskha shi ita ce mafi ingancin nuskha to wannan sanadin namu haye zuwa ga al-Imam al-Firabri shi kuma daga malamin jagoran tahiyyak al-Imam Amir al-Mu'minin fil Hadith al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala daga farko har zuwa nan daga gare mu zuwa ga al-Imam al-Bukhari mutum 20 suke kama mutum 20 kin wannan duk hadisin da za a rawaito kenan idan Bukhari zai rawaito sulasiyat tsakanin shi zuwa ga Annabi alayhi salatu wassalam mutum 3 to kuma ni sai kasance tsakani na da Annabi alayhi salatu wassalam mutum 23 idan kuma rubai ne ya rawaito sai kasance tsakani na da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum 24 ga tazarar da take tsakanin kuma an tahiyya an tarda Zakariya al-Ansari an tarda Ibn Hajar al-Asqalani wanda manya-manyan malamai Allah musu rahama sanadi ya gamo ka da su ma ba karamar rahama bace ba karamar farala bace wannan wanda ya san sha'anin ilimin hadisi abu ne wanda afdal min ad-dunya wa ma fiha yahi duniya da abin da ke cikin ta a ce sanadi daga gare ka har zuwa annabin da ya zo da shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hanya ce ta farko shine yazo ta hanya al-aliya, hanya da muka rawaici sahih al-Bukhari, hanya mai tsawo, amma akwai ta hanyar da za a bi wadda kuma ta kai wajen mutum 22 kafin zuwa ga Imam al-Bukhari kin, wata kuma ta kai zuwa mutum ga 23 da wajen hanya guda 5 ke rawaita shi zuwa ga Imam al-Bukhari, wadda wannan ita ce mafi karancin mutane, shine al-isnadul ali, kuma wanda malaman hadisi suna ta neman al-isnadul ali, duk wanda ke malamin hadisi ne aka ce al-isnad zai kokarin neman al-ali. Kamar yanzu nan ala sabilil misali, yadda mutum zai gane idan zaka rawaice wannan littafin a waje na an baka sanadin, masalan in zaka rawaice shi in na baka kuma sun koma mutanen 20 da nawa, sun koma 21 zuwa ga al-Imam al-Bukhari, to yanzu idan da kamar a ce kai daga Niyame kake, in ka koma Niyame wani in yaji labari cikin malaman hadisi zai rawaici wannan hadisan a wajen ka, ba zai yarda ba ya rawaita a gurin ka, sai dai zaburo ya taho nan dan saboda kakka shiga tsakanin shi adadin mutanen ya karu. Wannan asalin shine yasa malaman hadisi aka san su da ar-rihla fi talabil hadis, duk inda suka ji labarin wani wanda yake da sanadi mai girma sama da nasu, suna zabura su je su karance shi a wajen shi dan saboda ya ba su sanadi. Magana ce ta sanadi, ba wai su san abin da yake, a'a ya karanci hari tana yiwa ma wajen karamin wani dalibi ne, illa iyaka Allah arzuta shi da haduwa da manyan malamai ya amshi wannan sanadin al-ali da girman ka, kika zubda rawanin ka je ka karanta gaban shi ka amshi wannan sanadi ka komo garin ku, ba komai ba saboda a kauce ma annazil. Shi yasa wani daga cikin su ya je rasuwa ake ce mishi matashtahi, yace al-isnadul ali wa biratil khali, sanadi mai tsawo kuma da gida wanda yake ba kowa ciki na saboda karatu. Yana cikin gargaran mutuwa ne ake tambaye shi bukata shi gaba ɗaya a duniya, me yake bukata duniya da lahira, yace al-isnadul ali wal baitul khali. Haka nan as-sunan na al-Imam Abi Dawud shi ma zan magani, shi yasa wanda wannan duk wanda ya san menene ilimin hadisi zai kwadayin samun irin wannan, duk wanda ya biye mu daga harko har Allah ya sa da muka kare wannan littahi mai albarka, sanadin wannan zai shiga hannun shi, sharadin mutum ya san cewa yana mutaba'a yana biyayya, in ya san cewa akwai su hadisan da suka kubuce mishi dole kuma akwai abin da za a sa ya dan soki, he an ce mai an ce qira'atan li ba'dihi wa ijazatan fil baqi alal baqi, sauran mun saurara sauran kuma ijaza ce, in mutum ya san babu wannan tabbas kin cewa dukan su ya ji su dole sai an hada da ijaza. Haka nan bai da matsala, an dai mutum ya ji ta hanyar wannan ya yi kawai. Haka nan darasu suka irin wannan wanda muke kokarin, wannan karatu ne kawai muke na mufahimta, kuma karatu na a kiyaye sanadi shi kuma daban, wanda wannan abu ne wanda Allah yake banci al'umma Annabi Muhammad SAW kaɗai da babu al'ummomin da suke da sanadi daga gare su, daga malami kaga har zuwa annabin da ya zo da shari'a sai al'umman musulunci, kuma Allah ya dauki yayi wannan a sanadi har zuwa tashin kiyama zai kasance silsila ce daga malami har zuwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ran saboda raye wannan sunna da ta rushe a wajajen muke kokarin, in Allah ya kai mu duk kananan littattafai zan mu faru karatu na sanadi mi 40 hadisi mu ba da sanadi mi umdatul ahkam mi kaza da shama'ilul muhammadiyya da sauransu, dukkan su karatu na sanadi wanda ba dogon tsayawa za a gan sharhi ba, gauga ake a wuciya shine abin da suke. Shi yasa muke jin a cewa na ya karance sahih bukhari a zama biyu ko a zama uku, dan karatun sanadi ne ba karatu wani na a koya mishi bai fahimci ba abin da yake ciki, dama ya iya. Babi na wannan da zan mu tashi na 19 a cikin wannan shine babu man kariha an yuqalu lil maghrib, baban da ke bayanin wanda yaki a ce ma sallan magriba al isha a kira ta da sallan magriba a kira ta da al isha, ai ana cewa al isha aini magriba da lisha, to a kebance magriba a ce mata al isha, wannan yace wasu sun karhanta, amma Bukhari da hikima da zalaka wajen kullu babi sai ce babu man kariha, bai ce babu karahiyatu an yuqalu lil maghrib al isha kamar saura, dan ya maka nunin cewa karhancin da kai wasu ne suka ki ba shi, kuma ya bayyana maka cewa ya dan karkata zuwa ga karhancin amma bai tsindima ba cikin tare wanda suke ganin karhancin abun. dan inda ya tahi akan fahimta cewa makaruhi ne zalla kawai yana cikin wanda suka karhancin abun cha zai babu karahiyatu an yuqalu lil maghrib al isha amma yace man kariha hadisi na 263 haddathana abu ma'amar huwa abdullah ibn amri qala haddathana kenan yanzu daga nan gurin ka'ida ta malaman hadisi din inda ku ji na ce muku bi sanadul mutaqaddim ila al imam al bukhari yana wancan sanadin na da na zana muku shi nike ni shi yasa malamai tun farkon hadisi na daya na farko suke karanto sanadin su dada an yi so sauran kuma duka sai a ce bi sanadul mutaqaddim ila al imam al bukhari rahimahullahu ta'ala qal haddathana abu ma'amar kenan ka jona sanadinka da sanadin al imam al bukhari da kuma sai ayi tahiyya yace huwa abdullah ibn amri shine abdullah ibn amri qala haddathana abdul waris anil husaini qala haddathana abdullah ibn burayda qala haddathani abdullah al muzani anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la taghlibannakum al arab annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada kenan yanzu a cikin nan sanadin nan mutun nawa ne abu ma'amar abdul waris husain abdullah ibn burayda abdullah al muzani wannan tsakanin bukhari da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum biyar kenan khumasi ne kenan sai zamana mu kuma tsakanin mu da shi ne mutum 25 ga tazarar da take tsakani yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la taghlibannakum al arab kada qawyawa su rinjaye ku ala ismi salatikum al maghrib akan sunan sallar ku magriba ku rika ce mata isha qala sai yake cewa taqulul arab qawyawa suna cewa hiya al isha ita ce sallar isha qawyawan suna kiranta da sallar isha wannan qala kin tawane ne ce al imam al kirmani ya bayyana cewa shine abdullah al muzani marawaitin hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam abdullah al muzani shine yake cewa qala bayan an kare cewa salatul maghribi aka ce qala wa taqulul arab qala kin nan ta abdullah al muzani ce sahabin da ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin Al-Imam al-Bukhari shi kadai ya rawaito shi Muslim bai rawaito shi ba Al-Asili ya rawaito shi so guda da lafazin la taghlibannakum al-arab al-ismi salatikum fa inna al-arab tusammiha atama yace kada kauyawa su rinjaye ku akan sunan sallar ku ku kirata da sallar magriba kada ku kirata da al-atama yadda kauyawan suke fadan mata sannan wannan hadisi yayi nuni ne akan cewa cikin sallar lisha ta karshe yake nihi hakanan abinda aka rawaito daga Ibn Umar cikin sallar isha ta karshe tsoratarwa akan cewa kauyawa kada su rinjaye mu akan ambatanta da wani sunan shine wanda Muslim ya rawaito la taghlibannakum al arabu ala ismi salatikum ala anna hal isha wa hum ya'timuna bil ibli ita sallar isha kanta annabi ya ce kada kauya su rinjaye ku ku rika kiranta da al atama su suna kiranta da al atama sallar tatsa dan suna tatsa a lokacin sallar isha yace fa innaha fi kitabillahi al-isha a cikin littafin Allah isha aka kirata a cikin suratul nur Allah ya kirata da sallar isha wa innaha ta'timu bi hilabil ibli yace su suna dare ne game da tatsar raƙun ma shi yasa suke bata wannan suna hadisin muslim suna jinkirin tatsa har dare yayi duhun dare ya shiga sannan sai su yi tatsa shi yasa suke kiranta da sallar tatsa bukhari ya kulla babi a cikin cewa sallar isha a kirata da al-atama da wanda ke ganin cewa halaccin haka kamar hadisin da zai zo nan gaba abin da yake nihi cewa alitahin Allah sallallahu alaihi wasallam tace a suratul nur yace min ba'da salatil isha Allah bai ce ba su salatil atama ko salati kaza sai ya musu hidabi Allah madaukin sarki da ambatarta da sallar isha ma'ana cewa kada kauyawa su rinjaye ku al-Imam al-Azhar yake cewa kada su rude ku akan aikin su da suke na jinkirta sallah sai dai ku sallace ta akan lokacinta yace kauyawa suna kiranta da sallar isharan saboda duhu idan ya shiga kamar yadda muka yi bayani suke abin nan al-Imam al-Munziri al-Hafiz yake cewa yana yiwa ya kasance hadisin nan mansuhi ne wanda ya shahi shine kuma la taghlibannakum al-arab kada kauyawa su rinjaye ku kuma tana yiwa akasin haka ya zamana wannan shi ya shahi wancan shahihin yace fa inna tarikha fi taqaddum li ahadi imam ta'azir da mun bincika tarihin wanda wace maganar annabi ya faɗa ta farko yace ba mu samu ba saboda yana daga cikin sharadin ma'rifatul nasikh wal mansukh shine ma'rifatul tarih a san tarihin hadisi cewa wannan magana ita ya faɗa annabi da farko sannan wannan ta biyo baya sai a iya gane cewa wanne sha wace ta shahewata daga ita dai makaruhi ne kiran sallar lisha da sallar magriba sallar magriba da lisha duk da in an hada su ana iya cewa al isha ai babu na 20 babu zikirul isha wal atama wa marra'ahu wasi'an baban dake bayanin ambaton sallar lisha da kuma a kirata da al'akama da ma bayanin wanda suke gani cikin malamai cewa abun akwai yalwa ciki ma'ana ba hani bane na an haramta makaruhi ne kawai qala abu huraira yake cewa anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa asqalu salati alal munafiqina al isha wal fajr mafi sallah mai nauyi akan munafikai ita ce sallar isha da sallar asuba Abu Abdullah yake cewa wal ikhtiyaru an yaqulu zababban magana ita ce a ce al isha a cikin rata da sallar isha Abu Abdullah shine al Imam al-Bukhari din dan Allah yana cewa min ba'di salatil isha wa yuzkaru ana ambatowa ana abi Musa daga abi Musa kamar yadda muka faɗa irin wannan da ya kasa da sigatul tamrid ko bincike ya nuna cewa mai rauni ne baka cewa a cikin Bukhari akwai mai rauni dan bai kawo sa da sanadi ba balle ma da sukin ma da wuya ake samu mai rauni kale yake cewa kunna na tanawabun nabi mun tsallake shi ko law ya alamuna ma fil atmat yace da sun san abin da ke cikin al atma sallar lisha wal fajr da sallar asuba kale abu abdullah yake cewa abin zabi shine a ce sallar lisha dan abin da Allah yake cewa mu'min ba'da salatil isha wa yuzkaru ana ambatu wa ana abi musa daga abi musa kale yake cewa kunna na tanawabun nabi mun kasance muna maimakon juna wajen annabi sallallahu alaihi wasallam inda salatul isha a wajen sallar lisha fa atamma biha sai ya shiga duhu da ita al itimam shine shiga duhu na tanawabu wannan yazo bayan wannan in wannan yaje ya tsaya sai wannan ya komo musan yake nan ta zuwa da zawa wa qala ibn abbas kamar yadda zan mutarda a muqamatul hariri badi'uz zaman ina ga manil muntab al-muntab wanda zawwa yayi amma kahin yazo ma da ma wani yazo wa qala ibn abbas yake cewa wa aisha da aisha ai tamman nabiy sallallahu alaihi wasallam nabiy bil isha annabi ya shiga duhu da sallar lisha nan kawuta da cewa ai tamma wa qala ba'dhum wasu suna faɗa an aisha daga aisha ai tamman nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga duhu bil atmati da sallar lisha ya kirata da al-atma duka bukhari yana kawowa inda ahadisi sahihai aka ambace ta da al-atma wanda ke nuna halaccin hakan in cewa makaruhi ne ba haramun bane hanin da annabi yayi wa qala jabir kuma duka hadisan nan ya kawo su da sanadin sa a washi wajaji in ba wannan da yace ba wa yuzkar jabir yake cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-isha annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallatar lisha kenan an ambace ta da al-isha wa qala abu barza yake cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam akhiru al-isha annabi ya kasance yana jinka sallar lisha dukkan su wannan ya kawo su a cikin wannan littafi mai albarka da sanadi nan gurin kawai takaicewa ne yake zama tarda su da sanadin su wa qala anas yake cewa akhara nabi sallallahu alaihi wasallam isha al-akhira annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta sallar lisha ta karshe wa qala ibn umar yake cewa wa abu ayyub da ibn abbas Allah ya rada su sallar nabi sallallahu alaihi wasallam al-maghrib wal isha annabi ya sallaci magruba da lisha duka wannan ya kawo hadisi ba sanadi mahzufatul asanid ya shahi sanadin sa dan saboda yawaicin sa da sanadin suna nan cikin al-jami' shi ko yana dokan cewa littafin shi kamar abu daya ne حديثنا دليل بيال دستن دهدو حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله سبب دسو أهوان شلو كتن ينا دوحالا كتن كاكران تا تنكاريس ما دا چي وبك حرد چي وبت تاسو با دالي بيباني حرد چي اكي مغانا حديثي دبو تار كود ان باب تكراري دبو بي دوان ابو كا تنكاريس ما دا چي دالي بين علميني كون بك حرد چي وبان سكي حرد چي دا مليا يكن حديثي Ahmad mun ga inda aka tambaye shi kam ta hafazu min al ahadis yace alfai alf hadisi miliyan guda kamar da ka har da ce alhamdu qul huwallahu ma kai yace yadda zaka zubo alhamdu qul huwallahu haka zai zubo hadisi miliyan guda da sanadin sa da matanin su baka isa ka samu kuskuren wasali ba yake cewa akhbarana yunus ani zuhuri qala salim yake cewa akhbarani abdullah qala yake cewa sallan nabi sallala na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lailatan annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana salla a wani dare salatul isha sallar lisha wahaya allati yad'una an-nas al-atama ita ce wanda mutane suke kiranta al-atama summan sarafa sannan ya tahiye shi fa aqbala alaina sai ya fuskanto mu fa qala sai yake cewa ara'aytum lailatukum ha lailatukum hazihi shin kun ga wannan dare naku fa inna ra'asu mi'a dan saboda yace anan da shekara 100 sanacin shekara 100 min ha daga wannan shekaru la yabqa man huwa ala zahalil ardi ahadun babu wanda zai saura ga wanda a yanzu yana nan a ban kasa ma'ana wannan da nake magana da su nan da shekara 100 ba za a samu kowa ba a ciki shine a sahihi muslim ya fassara cewa yani wani sahabi ne ya fassara cewa yani khiram zalikal qarn yana nihi shine rushewar wannan karni da annabi ke ciki da an yi shekara 100 babu shi ya gabata fiqihun wannan baban a hadisan da suka gabata hakika an halitta kiranta da salatul atma wanda Abu Bakar da Ibn Abbas sun ambata wanda hadisan su suna asar kin suna cikin musannaf na Ibn Abi Shayba sannan an ambata hadisai masu yawa cikin ambata sallar lisha da al-atma Abu Huraira yake hada asqalus salat har zuwa karshe wanda wannan hadisan duka ya sanada su da kawo su da sanadi a cikin abun nan sannan Bukhari yake cewa abinda da yake abin zabi shine mutun ya kira ta da al-isha ba al-atma ba dan hani ya zo tunda haka Allah ya kira ta a cikin al-Qur'ani kuma dacewa ne da lafazin da sunan da al-Qur'ani ya bada kuma ga sunna an aka yi doriya tayi hani akan haka hanin a bar shi alal aqalla akan karahatut tanzih karhanci ne na tsabtacewa ba karhanci bane na haramun ne in kai zinubi gare ka kuma malamai suka ce menene yasa ma aka hana kiranta da sallar isha da salatul atma dan saboda aminci al-atma shine tatsa shanu al-imam al-khattabi ne ina ko al-imam an-nawawi ya ce abinda yasa aka yi kai hani kwatanta ibada ta Allah da sha'ani na duniya tatsar dabbobi da kula da dukiya abu ne na duniya to kada ku dauki sunan sallar ku su ba mafi girman ibada ku ba ta sunan abin da yake neman duniya ne shine tatsar dabbobi ba ta sunan cewa sallar tatsa kuma akwai wani nakasu da tauye ta kaskantar da darajarta sai so da cewa a kauce ma wannan a ba ta sunan ta da Allah madaukin sarki ya kirayo ta da shi babu na 21 babu waqtil isha izaj tama'an nasu aw ta'akharu baban dake bayanin lokacin sallar lisha idan mutane sun hadu ko kuma sun yi jinkiri Ibn Hajar yake cewa wannan baban da al-Bukhari ya kulla duka fa duk baban da koga ya kulla ko buku jimin hadu wani abu ba akwai abun hada a kalkashin shi al-Imam yake cewa abin da yasa Bukhari ya kulla wannan baban da ya gabata akwai wanda suke ga cewa sallar lisha dan saboda kiranta da sallar lisha da salatul atma malamai sun yi ta sabani akan halacci ko kuma huyane sha'anin hadisan guda dukkan su sahihai suna cikin sahihai wasu sun tafi akan cewa a kirata da sallar lisha in an yi ta da wuri a kirata da salatul atma in an jinkirta ta da haka za a hada kan hadisan to Bukhari su yake sanya ma raddi ya kulla babu da kan cewa in an jinkirta ta ko an abun gikinta a sallar lisha kinta take shine al-Imam al-Bukhari yake nihi hadisi na 565 haddathana Muslim ibn Ibrahim qala haddathana Shu'ba an Sa'id ibn Ibrahim an Muhammad ibn Amr shine ibn Hasan ibn Ali qala yake cewa sa'anna Jabir ibn Abdullah mun tambaye Jabir dan Abdullah an salatin nabi gami da sallar annabi sallallahu alaihi wasallam faqala sai yake cewa kana yusalli zuhra ya kasance yana sallata az-zuhr bil hajira da garjin rana wal asr la asr kuma yana sallata ta shamsu hayya rana tana rayi wal magriba magriba yana sallata ta idza wajabat idan rana ta hwadi wal isha sallar lisha kuma idza kasura nasu ajjala idan mutane sun yi yawa sai ya jinkirta sai ya gaugauta nake so wa idza qallu idan mutane sun yi kadan akhara sai annabi kuma ya jinkirta ta kenan nan Bukhari yana so yace al isha idza kasuru ajjala wa akhara an kirata da al isha kin ta da an ajjala ko an akhara amma dai an kirata da al-isha wasubuhu bi galasin salla asbana sallatatta da jijjihi hadisin wannan ya gabata anan kusa akan cewa gaugota shine daga shafaqi ya bace a aikata ta kuma lokacin ta shine lokacin shigarta da ijma'in malamai mazhabin malamai shine cewa wannan jajjaja dake gabas kuma wannan magana da al-imam Malik da al-imam Shafi'i da al-imam Ahmad haka suka tahi kan cewa wannan gashi ke cewa al-humratu baqi al-humratu baqi ya ba'da ghurubi shams wannan mai iziya ne ko mai risala ne ash-shafaq shine wannan jajjaja dake saura bayan rana ta fada to haka malamai suka tahi Abu Hanifa yake cewa huwal bayad shine kawai fari idan ya bace malaman su guda uku sun yi rinjaye akan mazhabin Abu Hanifa da wannan hadisin ne Malik yayi ruku akan cewa anna salatul jama'a fi wasl al-waqti afdal cewa mutun ya sallaci jami'i a tsakiyar lokaci shi yahi gami da ya sallace ta a farkon lokaci yana shi daya ka jinkirta zuwa tsakiyar lokaci ka samu jami'i a wajen al-Imam Malik yahi gami da ka gaugauta ta kai ta a farkon lokaci kai daya amma dan saboda afdalu salati afdalu al-amal as-salati fi awwal waqtiha wannan yazo kuma ga farra ta sallar jami'i kenan in suka hadu sai mutun ya kasa yadda zai rarrabe su. Bukhari Imam Malik ya tahi akan cewa kai hakuri tunda dai cikin lokacin ta ne ka samu jami'i yahi da kai ta farkon lokaci. Yace amma malamai sun so akan ya so Imam Malik akan masallatai na jama'a, masallatai na jama'a ba an kasuwa ba ko na hanya su jinkirta sallah har mutane su hadu dan saboda neman farallar jama'a, dan saboda mai jiran sallah kaman matsayin yana cikin sallah ne. Haka Imam Malik ya so idan mutane sun kasance a cikin unguwar su ne suka ga jama'a ba zo ba, ana so liman ya dan ƙara lokacin ta yadda jama'a za su taho matukar a unguwar su suke suna nan zame ce, dan saboda in an jakin wanda suke zamane su ma cikin jiran jiran sallah dai cikin sallah ne ake, in ba a cikin irin zamanin mu bane su matsu su yi ta gaggaya mishi magana akan a tashi kawai ayi sallah, in sun matsu su sha mishi kai to kuma dole sai ya jike musu sallar su. Hadisi na 22 babu kai nike so na 22 babu fadlul isha baban da ke bayanin farala ta sallar lisha. Hadisi na 566 haddathana yahya ibn bukair qala haddathana lays an uqail an ibn shihab an urwa anna aisha akhbaratu aisha ta bashi labari qala take cewa itamma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laylatan bil isha annabi wata rana ya shiga cikin duhu da sallar lisha. Itamma bi ma'ana dakhala waqtul atama, waqtul atama ko shine duhun dare. Wazalika qabla an yafshu al islam, wannan ku kahin musulunci ya watsi ne. Falam yakhruj hatta qala umar bai huta ba sai da umar yake cewa naman nisa'u wasbiyan, mata da yara sun yi barci ya ma'aikin Allah dan dare yayi nisa sosai. Ibn Hajar yace ya ke bance su da ambato mata da yara dan sune basu da hakurin cika dare a falki. Fa kharaja sai ya huto fa qala li ahli al masjid, sai yace ma wanda ke cikin masallaci ma yantaziruha ahadun min ahli al islam min ahli al ard ghayrukum, a cikin mutanen da ke musu a cikin mutanen da ke ban kasa babu wanda ke sauraron sallar lishan nan in ban da ku. Annabi yana nihin bayyana cewa su kadai ne musulman da ke jiran sallah lokacin musuluncin bai watsu ba kamar yadda Aisha ta faɗa a farkon zancen. Hadisi na 567 haddathana Muhammad ibn al-Ala qala akhbarana Abu Usama an Burayd an Abi Burda an Abi Musa qala yake cewa wannan ƴan uwa manyan manyan malaman wannan na hadisi wanda sai kasance duwatsu ne cikin ilimin hadisi, farala ce da daraja ce gobe kiyama a tada ka a ce kana da sanadi zuwa gare su, sanadi ya hada ka da su ko da kai ba malami bane, Allah madaukin sarki da rahama shi da jin kanshi sai ya sanya ka cikin zumratihi. Kale yake cewa sosai ma sosai ko littahi gaba ɗaya ko wani juz'i da kaji ko wani hadisi ɗaya da kaji duka matakar dai an ambaci sanadin kana iya amfani da shi. Yake cewa kuntu na kasance ana wa sahabi da ni da sahabbaina allazina qadimu ma fi safina, wanda suka gabato amma da sharadi wa sai da izinin malamu, sai da izini, in ba izini kama iska bai halitta ba. Yake cewa qadimu ma sun gabato da ni fi safina a cikin jirgin ruwa, nuzulan fi baqi'i budhan, suna sauka a gurin baqi'i budhan sunan guri ne. Yace wannan nabi sallallahu alaihi wasallam bil madina, annabi sallallahu alaihi wasallam yana madina. Fakana yatanawabu an-nabi sallallahu alaihi wasallam inda salatul isha, ya kasance yana musanyan zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga sallar lisha. Kullal laylati nafar minhum, kowane dare wasu jama'a suke wannan musanyan zuwa da zawa, in wannan sun tsaya yau basu tahi ba gobe sai su tahi wa an can su zo, shine sai tanawabuna. Fa wafaqana an-nabi, sai muka dace da annabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa sahabi da ni da sahabbaina, walahu ba'd ash-shughul, yana cikin wani shagalin shi, fi ba'd amrihi, cikin wani lamarin shi. Fa atamma, sai shiga cikin duhu bi salati da sallah ta isha, hatta bahar al-laylu, har sai da dare ya shiga tsakiya. Summa kharaja, sannan sai annabi ya huto sallallahu alaihi wasallam, fa salla bihim, yayi sallah da su. Falamma qada salatahu, yayin da ya gama sallar shi, qala liman hadarahu, sai yake ce ma wanda ya halarto, ala rislikum, ku zamna, ma'ana ku akan nutso ku nutsu, abshuru, ku haranta rai, inna min ni'matillahi alaikum, na daga cikin ni'imar Allah a gare ku, annahu laysa ahadun minan nasi, babu wani daga cikin mutane ko daya, yusalli hazihi sa'a, wanda ke sallah a wannan lokaci ghayrukum, banda ku, kenan wannan farala ce gare ku. Au qala, ko kuma yake cewa ma sallah hazihi sa'a ahadun ghayrukum, babu wanda ke sallah a wannan lokacin banda ku. la yadri ayyul kalimatayn qala abu musa marwacin yace ban san ba wace kalmar abu musa ya fada yana shakku kenan yace faraja ana sai muka koma fa farihina bima sami'na muka yi farin ciki da abin da muka ji min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan duk wanda yaji wata farala da wata kima ta huto daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mishi da ita ba karamin abun murna bane ko kabila ce ko mutane ne kamar yadda muka yi kawo wasu a cikin kodu ba wannan a cikin nan gurin Bukhari ce babu fadlil isha baban farala sallal isha anan gurin a ciki wa zai gwada mana mahallu shahid a cikin hadisan guda biyu ina mahallu shahid babu mai yin ba gare su ba ita kanta sallar araqar baban kad munurafa da kyau fadala isha abinda ke nuna cewa sallar lisha abu ce sallah ce mai farala akan sallo sauran salloli a cikin wannan hadisan ina aka bayyana haka to al-imam yake cewa ibn hajar Allah mushi rahama yake cewa baban wannan akwai takdiri a cikin shi in ba ai takdiri kaddara wani abinda ya shahe ba ba za a samu mahallin shahir ba shine babun fadlin tizaril isha babun faralar sauraron sallar lisha dan saboda sauraron ta ne aka yi bayanin faralar shi ba bayanin ita sallar lisha kin ba faralarta kamar yadda aka ce sallar asuba wanda yayi ta kaza wanda anan gurin ai ba a faɗi haka ba cikin hadisan nan duka kawai dai an faɗi bayanin ya kumshi bayanin faralar sauis jiran sallar lisha wanda shine al-Imam al-Bukhari yake nihi anan da yake cewa ai itan ma ma'ana annabi ya shiga cikin duhu dan saboda tausaya ma al'umma shine su samu faralar jami'i kuma haka liman ya kamata ya kasance da yace ibharal layl shine in tasafa layl dare ya shiga ya raba biyu kamar da al-Imam al-Asma'i yake wada al-buhra shine al-wasat min al-insan wa ad-daba an ce al-buhra shine tsakiyar mutum ko tsakiyar dabba sibawaihi yake cewa ibharal layl al-kasrat zulmatahu shine duhun shi yayi tsanani wa bahar al-qamar shi kuma kasura dau'uhu idan tsahawan gakin shi hasken shi yayi tsanani ake fada a cikin as-sihah na al-Imam al-Jauhari yake cewa ma'ana shine mafi yawaicin daren ya tahi fa'idodin da ke cikin wannan hadisi hadisai guda biyu a cikin su akwai halaccin jinkirta sallar lisha idan mutun ya san cewa mutanen suna da hakuri da kokarin su yi sauraro kin ibn battal yake cewa wannan a yau bai dace da liman mu na yau ba dan saboda ibn battal ya rasu ka ta 400 da wani yan kai nan malamin malikiya ne yake cewa dan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci liman mai da su sassauta yace inna fihi mudhaif wa sasqim wa zal haja a cikin su akwai mai rauni akwai marar lafiya akwai mai bukata to sai kasance yace a yanzu liman mu bai kamata su tsawaita su yi dogon jiran nan ba a wajen sauraro yace su bar dogon sauraro daga jama'a sun hadu su musu sallar su shi yahi a gare su dan saboda jama'a mu ba su da hakurin da sahabbai suke da shi na sauraron farin cikin su kaga wanda ke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam dama an yi zancen cewa yace kai annabi ai gauga mu mutahiyyan mu mun gaji hatta da ganin nashi ma suna gaban shi zamana ma farin ciki ne gare su wanda wannan yana kara musu hakuri da zaman babe na gaba babu mayu karahu minan nawmi qabla al-isha baban da ke bayanin abinda aka karhanta na barci kahin sallar lisha al-imam al-bukhari ke cewa hadathana muhammad ibn salam ya ba mu labari qala yake cewa akhbarana abdul wahhab as-saqafi shine abdul wahhab qala yake cewa hadathana khalil al-hazza ya ba mu labari anil minhal daga abi barza anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nawma yana kin barci annabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-isha kahin ay sallal lisha mutun ya kwanta yayi barci wal hadisa ba'daha kuma yana kin zance bayan an gama ta a shiga hira tirmizi yake cewa Allah mushi rahama al-imam yake cewa wa karkariha aksaru ahlul ilm annahu qabla salati al-isha mafi yawaicin malamai sun tahi akan cewa makruhi ne barci kahin ay sallal lisha wasu kuma sun yi rangwame akan haka wasu kuma sun yi rangwame akan barci kahin sallal lisha cikin ramadan sannan sai suka fada cikin dan saboda zai tashi tahi wannan tarawihin su kuma tsawaitawa ake yace makaruhin waye kahin sallar lisha dan saboda mutun zai yi dogon barci har ya samu ma ya rika rasa sallar lisha idan ya same da shi al'ada shi mai yiwa ma sau da yawa yace lokacin sallar kubuce mishi barcin ya ci gaba da shi yayi tazarci har zuwa asuba kaga ya rasa sallar wannan lisha akan lokacinta, ko kuma ya tashi yace yin kiyamul lailin shi cike da kasala, don da ya tashi daga barci zai yana da kasala da ba zai iya kiyamul laili ba. Malaman salaf magabata sun yi sabani, sai Ibn Umar ya kasance ya subbu lazi ya namu kabla yana gaigaya magana ga duk wanda ke barci kafin sallar lisha, wanda Ibn Battal ya ambato wannan zagin da yake yi. An ce zagi lokacin su shine gaya magana, ba danyen magana ba, ka ci kaza ka kai kaza ba, shi ba suke ne. Lakin sai dai yana zauwa babe a gaban shi cewa zai mutun zai rika dan a wajen saurara ta zai iya yin barci. Ya ambata cewa sai wakilta wanda zai, shi Ibn Umar kin yana yin barcin amma ya wakilta wanda zai tada shi, yace zan yi barci yau a gaje niki tsakanin lisha da abun nan, amma wani zo zamana an lokacin sallah yake tada ni. Ma'amar ya rawaito daga Nafi yake cewa so diyawa yake yin barci kafin sallar lisha ta farko, amma sai ya umarce ni da cewa in tada shi idan lokaci yayi, wanda wannan asar kin nashi yana cikin musannaf na Abdurrazzaq. Anas yake cewa mun kasance muna nisantar shin huda kafin sallar lisha. Umar ya rubuta cewa kada a samu wani ya rika yin barci kafin sallar lisha, duk wanda yayi barci ka Allah sa idan shi yayi barci. Inan wannan Abu Huraira da Ibn Abbas sun ki yin barci kafin ta, haka nan Ata da Ibrahim da Mujahid da Daus da Malik da malaman Kufa gabaki ɗayan su. Kuma an rawaito daga Ali cewa so diyawa ma shi yake yin barci kafin sallar lisha. Ibn Umar ya kasance kamar yadda gabata yana barci amma ya sa wanda zai tada shi. An rawaito daga Abi Musa daga Ubaida kwatankwacin shi da Urwata ibn da Urwa da Ibn Sirin da Hakam sun kasance suna barci kafin sallar lisha, sai dai sun kasance ana tada su ba su kubuce sallah ba ta kubuce musu. Daliban Abdullahi su ma sun kasance suna aikata haka, duka asar kin nan suna cikin musannaf na Ibn Abi Shayba. Da shi kuma wasu cikin malaman Kufa suka kawo hujja a cewa innama kariha zalika liman khashiya al-fawata fi al-waqti wal-jama'a, abinda aka sa aka ki ga wanda ke jin tsoron zai rasa sallar jami'i, ya rasa abun nan lokacin sallah. Amma wanda ya san cewa zai tashi shi wannan ya halitta gare shi kamar yadda ya gabata, sai ya nuni akan cewa hanin barci gabanin ta ba hani bane na haramun in mutun yayi aikata haramun, dan sahabban wannan jingim da aka zano wanda suna aikatawa ba su dauke shi a haram ba. Wanda wannan yana nuna haka nan, idan annabi yayi hani game da wani abu kuma kaga sahabbai suna aikata shi diyawa daga cikin su, to yana nuni kan cewa hanin nan ba na haramci bane, na karhanci ne, na karahatu tanzini ko kuma na hayu ishfaq ne, hani ne na tosayawa kamar wisali da ya hana su kuma suka ci gaba da yi. Amma kin zance gabanin sallar lisha yace dan saboda ana so mutun ya rihe aikin shi daren shi da aikin da'a, a shahi abinda jahiliya sun kasance suna yi cikin dare, su cika dare suna ta zance na banza, dan yana baika mutun zuwa ga ya rasa sallar asuba har lokacin ta ya huta, wanda lokacin ta mai farala ko kuma lokacin ta na halak ma gabaki daya. Amma hadisi mutun ya rika zance bayan sallar lisha na alkhairi, kamar karantar da ilimi da karatun Qur'ani da hira akan alkhairi, wannan babu matsala a gare shi, wanda ya gabata akan babi da Imam al-Bukhari ya kulla cikin kitabul ilm babu samaru bil ilm al-layli, babun yin hira cikin sha'anin ilimi inda da dare, wanda wannan yake nuna cewa ba haramun bane. Nan zan mu takaita in ga abin da muka faɗa daidai, Allah ba mu ladan shi na kuskure, Allah mu daukin sarki ya yi mana gafara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.